أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موطا تا إمام مالك إمام دار الهجرة wanda ya mutu shekara ta 179 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Wannan shine majalisin mu na 28, muna 19 ga watan Jumada Ula, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 9 ga watan 11 a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani yanda ake yin zama na tahiyya. Mala ya kawo mana riwayoyi wanda suke karantar da mu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin zama na tahiyya a cikin sallar shi. Kada mu manta, a cikin wannan addinin namu na musulunci babu wani abu wanda ya kai makurata mahimmanci bayan tauhidi sama da wannan sallah. Yana da kyau mu maida hankali mu jiya ya za mu inganta sallar mu, saboda ta kasance mana gata a rayuwar mu ta duniya, gata a rayuwar mu ta gobe kiyama. Kamar yadda mun shahudi, gatan mu a rayuwar mu ta nan duniya, wannan sallar za ta iya hana mu aiwatar da ayyuka wanda suke na asha ko kuma alfasha. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Ankabut, utul ma wahiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikru الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ككرن تامس أبن دأك سبكر ما كان دعا وهاي كما كهدي موسى للي كسير دسلا للي ونن سلا تناهنا أيوة ترد الفاشا دموجا ين أيكا شكما دام ما ميسن يا أبن جريزي يهوشي دكيا أبو بيت يا ما يسن يا كوت جهان نمشيني أيوة ترد الفاشا دموجا أيكا دكيا أرا يوكا إذا أنزو أن دورا ز أمك هيسابي أكا جا ونن الفاشا دموجا أيكا نن سرن جاي أيكا كنا لا to tabbas in dai ba wata rahama Ubangiji ta riga yi hushin shi ba, wata jahannama ita ce makoma. Haka kuma ga wanda yake fafutuka yau da gobe neman arziki, tsayar da sallah yana gadarwa bawa samun arziki a rayuwa. Kamar yadda yake bayyana mana, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. كأمرتي إيا لنك akan tsayar da sallah a lokacinta, kuma ka jajirce da kai da su in akan tsayar da ita. In kai hakan, ba ma tambayar ka wani arziki, mu muka dau alwashin zamu arzuta ka, kuma ta inda baka zato zamu arzuta ka. Haka kuma a gobe kiyama, kaga wannan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa horkon abinda za a yi wa bawa hisabi da shi a gobe kiyama ita ce wannan sallar. Idan aka zo aka tsayar da kai gaban Ubangiji aka leka, sallar nan ta yi daidai, aljanna ita ce makoma, ba a buƙatar sai an bincika sauran ayyukanka. Idan kuma ba ta yi ba daidai ba, to tabbas sai an bincika komai da komai, an maka keke da keke, kuma sannan Ubangiji ya tabbatar da hukuncin shi na adalci a kanka. Allah ƙara kiyaye mu. Bayan malam ya mana bayani akan yanda ake yin zaman tahiyya, yanzu malam zai buga mana sabon babi wanda zai mana bayani akan kalmomi wanda ake ambata lokacin da ake yin tahiyya. Shine yake cewa babu tashahhudi fi salati, babi wanda zai mana bayani yanda ake yin at-tahiyya a cikin sallah, gaisuwa da ake yi wa Ubangiji da kambamawa da girmamawa a cikin sallah. hadisi na farko kalkashin babu yake cewa wa haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa bin zubayr an abdurrahman bin abdul qari annahu sami'a umar bin al-khattab wa huwa ala al-minbar يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan hadisin Imam Malik yayin infiradi yake bantu a wurin hutar da shi duk da kasancewa Imam Al-Albani ya ambaci wannan hadisin a cikin sifatus salatun nabi sallallahu alaihi wa sallama shahina 128 hadisi ne wanda aka samu shi daga Yahya bin Yahya al-Laythi daga Imam Malik daga Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah az-Zuhri al-Qurashi al-Madani al-Hijazi yake cewa an Urwa bin Zubair daga Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin Khuwaylid wanda ya mu shekara ta 94 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa an Abdurrahman bin Abdul Qari al-Madani shine Abu Muhammad al-Madani al-Qari al-Madani wanda ya mu shekara ta 88 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina da kasancewar Imam al-Waqidi ya samu sabani akan wane ne Abdurrahman al-Qari sasabanin da ya samu shine shin ana ambata shi a cikin kalkashin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma cikin manyan tabi'ai yake wannan shine sabanin da Imam al-Waqidi ya kawo wani lokaci zai yace maka lahu suhba wani lokaci kuma yace maka a tabi'iyun yana ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdurrahman al-Qari yake cewa tabbas naji Umar bin al-Khattab khalifa nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-Faruq wanda ya mutu shekara ta 23 da hijira daga garin Makka zuwa Madina yace yana kan munbari yu'allimu an-nasa at-tashahhud yana karantar da mamunshi yaya ake yin tashahhud siga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa qulu ku ce ya ku mamu at-tahiyatu lillahi الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أغنى عباسي أم قصر أباه تيكو تكلمة التحيات shine jam'u tahiyya shine ake cewa gaisuwa amma dai idan ka dauki tsuran magana ko kuma siyakin magana shine dukkan wata girmamawa da kambamawa da gaisuwa da jinjinawa ta tabbata ga ubangijinmu ko kuma zamu yi ta ne game da ubangijinmu kasancewar da kai wannan hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda ya kawo Abdullah ibn Mas'ud yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mi at-tahiyya muna cewa kamun a farlanta mana tahiyya da wannan siga daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muna cewa assalamu ala Allah min ibadihi gaisuwa ta tabbata da ubangiji ko aminci ya tabbata ga ubangijinmu kuma daga bayin shi suwane da suwane yace muna ambata wane da wane da wane a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la taqulu assalam la ada taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam kada ku ce aminci ya tabbata ga ubangiji saboda ai amincin shi ubangijin shine amincin shine nan attahiyatu dukkan nau'i na daga gaisuwa da kambamawa na ubangijinmu ne shi kadai shi yake banta da shi yake cewa lillahi nan da ya kawo ya bayyana maka al-ikhtisas cancanta da ke bantuwa kurum na Allah ne shi kadai ba wanda yake da intin ya shigo haka ina abinda zan mu fa'idanta da shi shine duk lokacin da muka zo attahiya zamu yi attahiya ne ga ubangiji ba gaisuwa zamu yi ga ubangiji ba kamar yadda muka kawo a wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud wannan Ibn Usaymin a cikin Sharhul Mumti yayi ta'aliki akan ta yake cewa yuhayyi fallahu subhanahu wa ta'ala yuhayyi lakin la yusallamu alayhi Allah ana gaida shi a girmama shi
amma dai ba a yi mai sallama ba a cewa aminci ya tabbata ga Ubangiji. Dalilin wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud wanda yake cikin sahihaini, ya sanya yake cewa li'anna as-salama du'a'un bis-salama wallahu subhanahu huwa al-mad'u wa huwa as-salim min kulli naqsin wa 'aybin wa lahu al-mulku al-mutlaq. Yake cewa saboda Ubangiji lalle aminci Ubangiji ne, Allah shine ainihin as-salam, shine aminci. Da haka ba a kiraye shi ba da assalamu ba a ce amincin ya tabbata a gare shi, saboda shi ainihin shine mai aminci. Dan haka abin da yake shine kai addu'a, kai gaisuwa zuwa ga Ubangijinka shine abin da ya tabbata. Yake cewa az-zakiyatu lillahi, az-zakiyatu shine dukkan wa'ansu nau'ika na ayyuka na gari wanda muke aikatawa, at-tayyibat kuma wannan ayyukan su kasance ayyuka ne wanda suke dadada ayyuka wanda suke masu kyau. Nan at-tayyibat muna iya daukan ma'anoni ko zamu iya fahimtar ma'anoni guda biyu. Shine at-tayyibat duk abin da yake da alaka da Ubangiji, wanda keɓantuwar shi yana tare da Ubangiji, bangaren hada, bangaren ayyuka, bangaren siffofi, dukkan su tsarkakakku, kyawawa, dukkan su na Ubangiji ne. Dalilin hadisin Abi Huraira wanda Imam Muslim ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, lalle Allah mai kyau ne kuma baya karɓan wani abu sai wanda yake kyakkyawa. Da haka at-tayyibatu lillahi, abu na biyu shine duk abin da yake da alaka da ayyukan bayu, dukkan su shi ma muna iya daukan shi da at-tayyibata, furucin mu ne ko kuma ayyukan mu ne shi ma wajibi ne ya kasance at-tayyibata, kamar yanda yake bayyana mana la yaqbalu illa tayyiban, saboda Ubangijin namu baya karɓar wani abu in ba wanda yake ba mai kyau da dada. Da haka duk abin da ba mai kyau ba ba shi ba isa zuwa ga Ubangiji. Idan muka koma cikin suratul Fatir, Ubangiji yake bayyana mana ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u, gare shi ne dukkan wa'ansu dadadan ayyuka, dadadan furici suke isa zuwa gare shi ko suke yin sama zuwa gare shi, kuma haka ayyukan ku na gari Ubangiji yana raffa'a shi, yana daga shi zuwa gare shi. Kina wannan shine yake cewa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu, sai yace as-salawatu lillahi, dukkan aminci ko tsira ya tabbata ga Ubangiji, ko kuma dukkan tsira na Ubangiji ne ba namu bane ba, mun keɓanci wannan tsira ta Ubangiji. Dan da kasancewar malamai sun kawo as-salawatu nan, ma'anar shi shine wannan salloli wanda muke yi guda biyar a kowane yini, ko kuma dukkan wata ibada wadda muke tsayawa tsayin daka mu yi wa Ubangijinmu, kira ne muke yi ko kuma roko ne muke yi, kai ma hasali dukkan wa'ansu nau'ika na ibada, tsoro ne, rahaba ce, istighatha ce, isti'aza ce, isti'ana ce, dukkan su na Ubangiji ne, bus cancanta ba mu dangana wani ba in ba shi ba. Ka gani as-salawatu lillahi, dukkan wa'ansu nau'ika na ibada ga Allah kadai ake yin su ba ga wani ba, kuma duk lokacin da mutum zai sarrafa su ga wani, to tabbas ya kama dawan daji, ba shi ba samun aminci a gobe kiyama. Kuma yana ɗaya daga cikin abinda Ubangiji ya yi alkawari ba zai gafarta wa bawa ba da zaran ya sarrafa ibadar shi, ya miƙa ta ga wani annabi ko kuma ga wani waliyi ko ga wani shayi, ba shi ba Ubangiji a gobe kiyama. Yake cewa assalamu alayka, aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin. Nan assalam mun sani kamar yanda muka karanta hadisin Abdullah ibn Mas'ud, assalam suna ne ɗaya daga cikin sunayen Ubangiji, kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratul Hashr al-Malikul Quddus, assalamu aminci, shi Ubangijin shine ainihin aminci. Kenan dukkan wani aminci kiyayewa ce tana tattare gare ka, ya kai za a same ta ne ga wannan Ubangijin. Kasancewar da akwai malaman da suke bayani suke cewa ai aminci na Ubangiji ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin, wa rahmatullahi, haka rahama ta Ubangiji ta tabbata a gare ka ya kai wannan annabin, kenan rahama duk abin da bawa yake so ya samu ƙarƙashin inuwar Ubangiji, wannan ana kiran shi da rahama. Yake cewa baya da haka wa barakatuhu, dukkan alkhairai masu yawa su tabbata a gare ka ya kai wannan annabin. Yace assalamu alaina, haka aminci ya tabbata a gare mu, mu limami da mamun shi wanda suke sallah. Yake cewa da mala'iku, haka assalamu alaina kasancewan mala'iku su ma suna halartuwa inda ake sallah kenan assalamu alaina da mamu da limamin da mala'ikun da suka halarto aminci ya tabbata a gare mu yace wa ala ibadillahi salihina haka da dukkan bayi wanda suke nagari kaga bayan an yi tahsisi an ce maka a ga mu wanda muke masallaci muke sallah aminci ya tabbata a gare mu sannan aminci ya tabbata ga duk wanda yake waje da wanda yake cikin kabari da wanda yake waccan duniyar da wanda yake waccan duniyar dukkan ku da mutun da aljani aminci ya tabbata a gare ku madama kun kasance bayan Allah ne na gari akwai hadisi Abdullahi bin Mas'ud hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa fa innakum idza qultum zalika faqad sallamtu ala kulli 'abdin salih fi samai wal ardi yake cewa madamu kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina yace tabbas kunyi kunnemamma duk wani bawa wanda yake nagari a ƙasa ko kuma a sama kunnemamme aminci a gun ubangijin shi hadisi ne wanda yake cikin bukhari da muslim shi sanya abinda ake so bawa a kullun ka kasance mutun nagari kasancewarka nagari wallahi Allah zai jibinta al'amurranka ta yanda baka tunani kale ka ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk lokacin da ubangiji ya so bawan shi yaya ubangiji yake son bawan shi shine lokacin da bawan shi ya kasance mutun nagari yace zai kirayi jibril yace ya jibril kai shi ila asaban bakwai lalle ina son wani dan haka kuma ku so shi za a yi shela a ce ubangijinku ya ce yana son wani don haka kuma ku so shi ya ce da zaran mala'ikunka sun so ubangijinka ya so ka mala'ikunsa sun so ka to 'yan ƙasa Allah zai tusa musu soyayyarka duk inda kai kowa ne ma yake zamna da kai me yake gadar maka haka kasancewarka mutum na kirki in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura in dai za ku kasance mutane na gari to tabbas ubangijinku masu neman komawa zuwa gare shi to tabbas ya musu rangwami ya gafarta musu zanubansu haka ka koma kissar Khidr da Annabi Musa alaihi salatu wassalam abin da yawa kana suka shigo gari suna neman a karbi bakuncin su aka ki karbi bakuncin su a basu abin da zasu ci aka ki basu kai tsaye Khidr ya ce Musa zo tube zo a kwabalaka a tada wannan katanga duk irin rushin mutuncin da aka mana a wannan garin kuma kace kuma a tada katanga ya Khidr ya kama aka yi aiki shi ne da yake tambaye shi yana mi tawilin duk abinda suka aikata wanda yace kadda ka tambaye ni a ciki yake cewa wa ammal jidaru fa kana li gulamin yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasdi alayhi samara yake cewa kaga wannan katanga da ta rissina ta karkata tana neman haduwa ta kasance ta wa'ansu yara ne wanda suke marayu ubansu ya mutu ya bar su yace abin da ya sanya na tada ta shine babansu ya kasance mutun ne na gari ya bar musu taska a kalkashin katangan nan idan ta fadi basu da hankalin da zasu iya ribantuwa da abin da ma'ahinsu ya bar musu wani zai dauka yayi amfani da shi dan haka wa ma fa'altuhu an amri ba ni ne ba na sa kai na ba ubangiji na ne ya umurce ni na ta yin aikata kaga illar da ta sanya Annabi Musa da Khidr suka musu wannan aikin ba tare da kobiye ba shine kana abuhuma saliha ma'ahinsu ya kasance mutun nagari wallahi duk lokacin da bawa zai kasance mutun nagari wallahi Allah zai jibinta al'amurran shi gashi game da abin da ya bari a bayan shi na daga rayuwa kai koda yana rayuwa Allah zai jibinta al'amarin iyayen shi da wanda yake tattare da su Allah ka ƙara samu mu kasance nagartattu da kai Imam At-Tirmidhi ya kawo yake cewa duk wanda yake so ya ribantu da addu'an mutane na gari lokacin da suka yi zaman tahiyya yake cewa falyakun 'abdan salihan yace ya kasance bawa na gari saboda duk lokacin da wani yayi zaman tahiyya a duniyar nan miliyar nawa suke zama su yi zaman tahiyya kai tsaye lokaci daya to he sun kai kana cikin addu'ar da suke assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shi sun ya Imam At-Tirmidhi yake cewa wallahi duk wanda yake so ya ribanta da wannan addu'ar yace to ya kasance bawa na gari wa illa ma hadha al-fadl al-azim yace in ba haka ba yace za a haramta mai wannan fadala wanda take mai girma sai yake cewa ashhadu alla ilaha illallah, ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, ina shaidawa da bakina, ina i'tirafi, ina yarda da zuciyata lalle babu wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. Kuma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina mai jinjinawa lalle muhammad ma'aikin shi ne, ko muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne kuma manzo ne. Ci sanya muhammad ibn abdul wahhab kalkashin haka yake cewa ma'ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace ta'atuhu fi ma amara, shine duk abin da ya umurce mu shi manzon nan ya zo mana da sakon da aka aika mi na daga wahayi da abin da ya furci da shi mu mai biyayya dawan wa karha daga cikin abin da ya umurce mu, amma dai mu zo da shi daidai gwargwado. Yace wa shtinabi manaha anhu wa jazar, duk abin da ya hane mu ya tsawatar da mu akan shi mu nisance shi 100%. Yace wa alla yu'budu Allah illa bima shara, kada mu sake mu bautatawa Allah sai abin da ya shar'anta mana, ba wai abin da iyayen mu da kakannin mu ba muka tarar da su suna aikatawa ba, a'a miye nassi na alqur'ani, mi nassi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wanda zai zo yace maka a kaza ga yanda ake yi, ga yanda ake yi, ba mu dalili, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina, ku zo mana da hujja in dai da gaske kuke, in ba hujja to ku bari mu dauki abinda muka samu kalkashin nassosi na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina mai shaidawa, ko ina mai shaidawa lalle muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan siffofi ko manya-manyan girmamawa da ubangiji ya yi wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama, bawa manzo. Ci sanya manzon Allah lokacin da yake kwance akan shimfiɗar shi ta mutuwa yake cewa la tatruni kama atratin nasara almasih isa ibn maryam, yake cewa kada ku kambama ni kamar yadda kiristoci suka yi wa Isa dan Maryam, kaga sun ce ai dan Allah ne. Wa qalat al-masih ibnullah, yahudi da kiristoci suke cewa ai Isa dan Allah ne, yace to ni kan da ku muna haka, yace inna ma ana abdullah wa rasul, ni ma bawan Allah ne kuma manzon shi ne. Kuma ka koma cikin suratul kahf, ubangiji yake bayyana mana lalle ho wannan annabin da aka aika muku ɗaya ne daga cikin ku, kuma bawa yake, kuma haka bambancin ku da shi shine manzanci. Qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ni inna mutun ne kwatankwacin ku ta bangaren ma'ahiyata da bangaren ma'ahina, haka aka same ni na zo duniya, mutun ne kwatankwacin ku, yace dan haka bambanci na da ku shine kasancewa ni manzo ne kuma ana min wahayi. Yace inna ma ana basharun yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, kurun bambance shine ana min wahayi ku kuma ba a muku wahayi, da haka mu tsaya daidai la farqa wala tafrita, kada mu huce gona da iri, kuma kada mu takaita a wurin bawa manzon mu sallallahu alaihi wa sallama haƙƙin. Wannan shine abinda ya tabbatu na daga at-tahiyya. Idan muka koma bangaren fiqhu zan mu gani at-tahiyya, duk da malam ya kawo mana wa'ansu daga cikin riwayoyin Abdullah ibn Umar da Abdullah da Aisha, duk da kasancewa an samu wa'ansu riwayoyi guda uku wanda suke kawowa riwaya ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan wanda muka karanta, da kwai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud, riwaya ta Umar ita ce riwayar da Malikiyya suka yi riko da ita, kasancewar riwaya ce wadda ta yi kusa zuwa ga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dalilin kaga a cikin siyagin hadisin yace wa huwa alal minbar yu'allimu an-nasa at-tashahhud, Umar yana kan minbari yana karantar da mutane yaya ake yin tahiyya. Kaga kuma dukkan sabon manzo Allah wanda suke garin Madina da manya-manyan tabi'ai ba wanda ya mai inkari akan haka, ga wani ɗaya daga cikin sahabbai zai mai inkari a mu ba haka muka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, wannan mu ya warware ba ijma'i bane ba. Kenan a wannan ita ce wadda malamai ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan ta, da kai karantarwa tahiyya wadda riwaya ta Abdullah ibn Abbas wanda Shafi'iyya suka yi riko da ita, sai kai nan da kai karantarwa ta Abdullah ibn Mas'ud wanda wannan mazhabin Abu Hanifa suka yi riko da ita, da zamu zo mu gani. Amma dai abu wanda yake da kai mas'ala wadda nan gaba insha Allah zamu karanta ta, wadda take bayani akan abin da yake daga cikin wannan riwayoyi. ita ce dai umuman muhada mafi rinjaye ita ce riwaya ta Umar yarda Allah shi tabbata a garin shi sai hadisi na gaba malik yake cewa wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar kana yatashahhadu fa yaqulu bismillahi attahiyatu lillahi as-salawatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin shahidtu an la ilaha illa allah shahidtu anna muhammadan rasulullah yaqulu hadha fi ar-rak'atayn al-awwalayn وليني ويدع اذا قضى تشهده بما بدا له فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك ايضا الا انه يقدم التشهد ثم يدع بما بدا له فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على فإن سلم عليه أحد أن يساره رد عليه wannan riwaya Imam al-Bukhari Imam Malik ya kebanta da ita wurin hutar da ita babu dai daga cikin ashabu sunan ko kuma masu sahihain wanda suka hutar da ita riwaya ce daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Malik daga Nafi' Maula Abdullah bin Umar yarda Allah shi tabbarai Maula Abdullah bin Umar wanda ya mutu shekara ta 116 hijira daga Makka zuwa Madina yake cewa anna Abdullah bin Umar lalli Abdullah dan Umar bin Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani wanda ya mutu shekara ta 73 hijira daga Makka zuwa Madina yace kana yatashahhadu ya kasance yana yin attahiya lokacin da yake attahiyanci fa ya sai ya ce bismillahi da sunan Allah da kasancewar wannan mas'ala ce wurinmu ko wurin malikiya ba ta ɗaya daga cikin sunnat tahiyya ba sani ba rubbama Abdullah ibn Umar yayi haka ne dan kasancewar duk abin da aka fara shi ba tare da sunan Allah ba fa huwa abtar mai yankakken bayani rubbama ya kasance dalilin haka Abdullahi bin Umar yake yin haka amma dai riwaya wadda ta gabata babu bismillahi a cikin attahiyya shi sanya a cikin abin da ya shahara a mazhabin malikiyya anna kalmatu bismillahi fi bidayati tashahhud laysat bi sunna yace bata cikin sunna ta yin attahiyya aka yake cewa attahiyatu lillahi as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin a lokacin nan sai yace shahidtu an la ilaha illa allah kaga sabanin waccan ashhadu an la ilaha illa allah nan sai yace ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai allah shahidtu anna muhammadar rasulullah ina mai shaidawa lalle muhammadu ma'aikin Allah ne ya kulu hada fi rak'atayn al-awwalayn yana hada haka a rak'o'i na farko kaga idan ka leka zaka gani sigar ta dashi ta dan sha bamban da waccan kene idan yazo bi'i da sawa yace assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kaga duka wannan afwan baya ya dan canza shiga yana cewa shahidtu Allah ilaha illallah wa shahidtu anna muhammadan rasulullah yace yana fada haka a rak'o'i guda biyu na farko wa yad'u idha qada tashahhuduhu sai yayi addu'a idan ya gama attahiyar shi yace amma dai abin da yake addu'a bima badalahu na daga abin da ya yake a cikin zuciyar shi abin da ya sawwaka daga zuciyar shi shi yake roko kenan wannan yake nuna maka babu wani nassi wanda yake nuna ga abin da mutum zai roka da kasancewar karshen babin zamu zo zamu yi tambayi akan haka yake cewa fa idza jalasa fi akhir salatihi idan ya zamana zama na ƙarshen sallar shi kenan tahiyya ta raka'a ta hudu yace tashahhada kazalika aidan sai yayi attahiyya kamar yanda yayi ta shine bismillahi attahiyatu lillahi as-salawatu lillahi az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin shahidtu an la ilaha illa allah shahidtu anna muhammadar rasulullah كذلك ايضا كما يندي تهركوتينا الا انه يقدم التشهد ثم يدعو يتي سيدي ينا غباتر دا التهيين شي سنن يي ادعاء بما بداله ندغ ابندا يسوقا اغاني شي يتي فاذا قضى التشهد اذا يغما التهيين شي واراد ان يسلم ينهاتي سلميوا دغ سلشي قال سي يتي السلام على النبي aminci ya tabbata ga wannan annabin namu wa rahmatullahi haka rahama ta ubangiji ta tabbata ga wannan annabin namu wa barakatuhu da yawan alkhairai su tabbata ga wannan annabin namu assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma da bayu wanda suke nagari assalamu alaikum sai yace assalamu alaikum yana yi ne an yaminihi bangaren damashi summa yaruddu ala al-imam sannan yace assalamu alaikum game da limamin shi yace fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi inda da kai wani wanda yi sallah bangaren shi na hagu shi ma radda alaihi sai ya meda min yace assalamu alaikum kaga sallama nawa ake yi sallama uku yake yi duk da idan muka dauka nan ya kawo yin addu'a bayan attahiya na harko attahiya ta harko kenan bayan raka'a guda biyu ya kawo yace summa yad'u bi babada lahu yace fa idza tashahhu yad'u idza wa yad'u idza qada tashahhudu bi babada lahu yana addu'a idan ya gama attahiyar shi da abinda Allah ya kaddara za ya roke shi dan kasancewar mas'ala wurin malumanmu na malikiya suna ganin lalle at-tashahhudu al-awwal yin addu'a a cikin attahiyya ta farko abu ne wanda da kai riwaya ta Ziyad wanda na tsaya akan ta wanda yana cewa Imam Malik yana ganin babu addu'a bayan yin attahiyya ta farko bayan ka kare attahiyyarka abinda in ma an samu damar yin shi shine as-salatu al-ibrahimiyya shine kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda da kai wata riwaya wadda aka samu ta Nafi' daga Malik inda yana ganin babu laihi mutun yayi addu'a bayan attahiyya ta harko amma dai hada mafi rinjaye shine mutun zai yi attahiyya kadai in ya samu damar yin salatu al-ibrahimiyya zai yi salatu al-ibrahimiyya ya meke attahiyya ta karshe a shine mutun zai yi addu'a bayan ya gama attahiyar shi bayan salatul ibrahimiyya bayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu nemi tsari daga gare su abubuwa guda hudu shine mutun ya nemi tsari da azabar wutar jahannama Allahumma inni a'udhu bi min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal wannan abubuwan guda hudu bi dacewa game da wanda zai yi sallah yazo yayi zaman attahiyya bi roki ubangiji ba tsari akan wannan abubuwa guda hudu ba azabar kabari azabar jahannam azabar wutar jahannama azabar kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa min azabi jahannam wannan ba karamin tashin hankali bane game da bawa ba azabar kabari tabbas da baita duk wanda yake inkarin ta to tabbas da kai jahilci a tare da shi abinda yake tabbatar mana lalle da kai azabar kabari hadisin nan wanda Abu Huraira ya hutar da shi wanda yake cikin sahihain wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce da wa'ansu kaburra guda biyu yake ce me yake ce wa sahabban shi wannan kaburran guda biyu ana azabtar da su kuma ba ana azabtar da su bane ba da wani laihi wanda yake kambaman mallahi wanda za ku ganshi yine na zo a gani yace bala innahu lakabirun sai dai wa aurin ubangiji wannan laihin ba karami bane ba aurin dan adam yana ganin bai kai ya kawo ba miye dan nayi hutsari na tashi wannan ba miye dan na bata wando na miye dan nayi kaza miye dan nayi annabi mantin miye dan na zauna na zo na kawo wannan hirarwa da na zo nayi da wani kana ganin kamar ba komai bane ba yace bala innahu lakabirun tabbas wannan abun mai girma ne a gun ubangiji haka kuma al'amari yake wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim so dai yawa bawa zai ta yi ringa aiwatar da wa'ansu abubuwa yana ganin kai ba komai bane ba dan wannan abun shi kuma abun ubangiji abu ne wanda yake mai girma to kaga wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle da kai azabar kabari yace to ka nemi tsari daga azabar kabari saboda kat da kai ta sannan azabar wutar jahannama wanda dukkan fafatukar da muke yi yanzu ai ubangiji ya ije mu daga azabar wutar jahannama shine yake bayyana mana a cikin Ali Imran fa munzuhsiha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka tsiratar shi da shi da wutar jahannama aka sanya shi gidan aljanna to wannan washi ne ya samu rabo a gun ubangijin shi kana iya cewa alfawzul mubin alfawzul azim alfawzul kabir didda da kwai malamai sun fassara alfawzul mubin shine shiga gidan aljanna alfawzul azim shine alfawzul kabir alfawzul azim shine yarda ta ubangiji a cikin gidan aljanna alfawzul kabir shine kuma haduwa fuska da fuska wanda yace zabi zabi da ubangiji wannan shine idan ubangiji ya maka wannan to ya amintar da kai ya yarda maka sannan kuma fitnatul fitnatul mahya wal mamat fitnar rayuwa duk abin da yake fitina ne game da rayuwa Allah ya ije mana shi Allah kai sanya mu hada hanya da shi sannan kuma fitina ta wurin mutuwa ya kasance kana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi musu albishir guda uku lokacin da aka zo daukar rayukansu shine a musu albishir innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga wannan albishir din guda uku duk wanda aka bi su rayuwar shi lokacin da yake interval tsakankanin rayuwar duniya da barzakhu wallahi tallahi ya riga ya sha har abada Allah ta khafu kada ku ji tsoro ko kada mu ji tsoro na abinda zan mu tarsa a nan gaba ba komai illa aminci za a dauki ranka za a yi da shi saman bakwai za a tafi za a maido maka za a bude maka gidan aljanna a ce maka gata nan wannan ita ce ka kwanta har zuwa lokacin da za a wannan inka za a tayar da kai a sanya ka gidan aljanna yace wala tahzan duk abin da ka bari a rayuwarka ta nan duniya kada ka yi bakin ciki ubangiji shine garan insu shi ya dauki dawainiyarsu matanka ne iyallanka ne gidajenka ne dukiyoyinka ne ko ma menene ubangiji ya dau dawainiyar sarrafa maka su shine la takhafu wala tahzanu sannan albishir wanda yake kankat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ammuku albishir da shiga gidan aljanna wadda ta ma ake muku tanadinta ake ce maka in dai kai can ne fa muko maka in dai kai can ne muko maka shi sanya manzo Allah yake cewa duk wanda a cikin al'ummata kowa zai shiga gidan aljanna sai wanda yake sabai suka ce wane ne zai giya manzan Allah zai a man ata'ani dakhala aljanna kai biyayya shine alƙawarin da aka maka za a sanya ka gida aljanna in ka ce zaka saba kuma to da kai wani wa'idi wai ba standby za a kai ka ba a ce maka tunda kai baka yi baka shiga gida aljanna ba canka sai kai iskancin ka a wutar jahannama ita ce muko ma Allah kiyaye mu sannan kuma abu na ƙarshe shine abu na hudu fitnatul masihid dajjal fitina ta masihud dajjal shi ma katine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ci mana yake cewa ba wani annabi tun daga annabi Nuhu har tsawwa kaina ba wani annabi da aka aika ba ce ya gilgada al'ummar shi da masihud dajjal manzo Allah kullun yana wannan magana har zuwa lokacin da Subar Ra'ib ibn Azib suka shiga cikin wata dimuwa suka shiga cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta biji jirgin su suka samu kansu a wata a wani tsibiri yace suka sabka suna tunanin alhamdulillahi an samu abin da ake so ga munan zamu tayi mu tarar da mutane a sanya mu a hanya a maido mu gida yace suna sabka suka tarar da wata dabba yace bisse bakka iya bambance gabanta da bayanta dalilin yawan gashin ta yace wannan dabba ita ta musu magana kike ce musu da kai dauka hoto ya akai ko zo nan suka bata labari kaza kaza tace to ba ana ake san labarin ku a gaba ake san labarin ku yi gaba wannan dabbar ita ce wadda wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun yace lokacin da al'amari yazo gab kiyamar ta zo yace wannan dabbar ita ubangiji zai koro zai hutar da ita za ta ringa cewa an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ita ta ringa ma mutane gilgadi mutane game da ayoyin ubangiji ba sa fahimta wawaye ne idan sun yi gaba suka ce za su tarar da wani mutum idan shi daya yace an kukkulle shi da sarkoki yace da hannayen shi an hada an memari yace yake tambayar su abubuwa guda hudu naharu qabariyya wani ilimi wanda yake na qabariyya wucin bangaren sha ya kaye suka ce a ruwa yana zawwa dabinan garin Madina sun wasa diya yace suna diya hayyansu a inda muka abu na uku yake tambaya shi menene na hudun yake tambaya annabin karshen zamani ya huto yace kwarai kwa mun ji labarin an ce ya huto a garin Makka yace to ku koma bayansu ba shi ne lokacin da ya musulunta ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ba wa manzo Allah labarin wannan abin da idanuwan shi ta gani dajjal gaskiya ne yana nan cikin wannan duniyar yana rayuwa amma dai a daddarme arzikin shi kuma a wurin Allah lokacin da ubangiji ya ga dama sai ya hutu shi haka kamar yanda kaga circe wannan ya juju wa ma'ajuja kaga ni ayi wannan ne aka mana hatta idza futihat ya ajuju wa ma'ajuju hum min kulli hadabin yansiluna korko kuma ay atuni zubral hadid hatta idza sawa bayna sarfayn qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriga alayhi qitra famastata'u an yadhharu mastata'u law nakaba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan lokacin da al'amari yazo kurum zaka gani wannan katangar da aka sha magance da muda ya juju da ma'ajuju yace kurum ubangiji sai ya nike ta yesu hoto in zaka hoto kuma sai ki karhin kowa za su yanda ka san mara idan ta biyo kan gona ta riga ta yi da sarai ta haka Allah zai yi da al'amarin shi Adam ba komai bane ba ubangiji in ya ga dama sai ya ce wannan dutsin ya zubo shikenan an gama da lissahin ku sai wani lissahi da ba sai dai alhamdulillah muna da amintuwa guda biyu a gun ubangijin mu wanda ɗaya ta kaura ɗaya kuma tana nan muna moriya da ita muna cin moriyarta shine istighfari da muke yi wa ubangiji وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ده ايرانا الله بزي تبا هلكر ده الامه منزا الله صلى الله عليه وسلم ما دام منزا الله ينا رايوا اتاره الصحابين شي كما الله بزي تبا هلكر ده الامه منزا الله صلى الله عليه وسلم ما دام ان سمو ان انصرارو سنا يستغفاري سي دي كرم دي الله زاري البركه دليل يوم ذنبن ده ميكي ايكتاوا يا هن ابوبوا يا هن امنتي يا هن كذا يا هن كذا ادلو cin da zalunci sai tsara akan adalci to Allah sai ya zare albarkokin shi da yake hannunmu kaga kana samu ba komai bane ka ganka ka mallaki kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma dai shirman banzani ba wata albarka a cikin shi Allah kiyaye mu sai didda mas'ala ta gaba shine bangaren sallama nan malam sai ya kawo mana riwayar ta Abdullah ibn Umar yake cewa summa yusallimu summa ayyada assalamu alaikum an yaminihi summa yaruddu ala al-imam fa in sallama alayhi ahad an yasarihi yaradda alayhi yake cewa sai yayi sallama yace assalamu alaikum nan kamun nan ya kawo arada an yusallima qala assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina lokacin da ya nuhaci gama sallamar shi ya ida attahiya ya ida addu'o'in shi sai ya sake maimaitawa yace assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina nan malumai suke cewa ai yana maimaici ne abinda yake jinsin attahiya saboda ya ƙara yin addu'a game da su game da bamu ko game da bayu wanda suke nagari ki sanya yake wannan abu duk da kasancewar da kwai riwaya ta Ziyad Zayyad daga Imam Malik yake cewa mustahabbi ne game da mamu yayi wannan addu'ar lokacin da zai sallame yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina assalamu ala assalam assalamu wa assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina riwaya ce wadda Zayyad ya kawo ta amma dai babu wani nassi kalkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asali Abdullah ibn Umar shine kasance yanayin haka kiyasi ne ko kuma yana ganin ya maimaita wannan jinsin wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar yayi akan wannan kuma addu'a ce an baka dama kai addu'a fad'u ma shi'ita ka addai kai addu'a da duk abinda kullu ma badalaka duk abinda yazo maka a cikin kai ka roƙi ubangiji lokacin da ka gama attahiyyarka ka gama salatul ibrahimiyya ka gama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi shine tsari da wannan abubuwa guda hudu wanda muka ambata nan da ya kawo bangaren sallama yake cewa yayi sallama bangaren damar shi wannan a haƙƙin mamu kenan a haƙƙin mamu yayi sallama bangaren damar shi sannan yayi wa limamin shi sallama wannan mas'ala ce wadda malamai suka tafi akan miye farilla akan yin sallama yin daya ko kuma yin bangaren dama kadai yin bangaren dama da hagu shine farilla ko kuma hayyiwa limamin da yake gaban ka yace wa abin da yake farilla shine mutun yayi sallama guda daya kamar yanda Hanabila da Shafi'iyya dukan suka tayi akan yin sallama ɗaya shine abin da yake farilla game da mamu yace assalamu alaikum bangaren damashi in hakan kadai ya tsaya to ya wadata ko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma yace assalamu alaikum ya wadata wannan shine yake farilla ya kasance wai Imam Ahmad ya tafi akan a abin da yake farilla shine mutun yayi sallama bangaren dama ya sallama bangaren hagu shi masala kalkashin mazhabin malikiya shi kuma zaka gani ana ma limami sallama wannan sallama hatta da Imam Abdullah ibn Umar ya kawo iyasi ne akan yin sallama ga wanda yake bangaren ka ai idan mutun yana salla shi kadai zai yi sallama ne kurin bangaren dama shi assalamu alaikum ya wadatas ko kuma in ya ga dama sunna ne yayi sallama bangaren hagun in shi assalamu alaikum bangaren hagun in shi to din ya kasance tunda an ce ai waye ake yi wa sallaman wanda kuke tare da shi shine kake yin sallama assalamu alaikum yace to kiyasi game da limamin ka yazo ai kai wa mamun wanda kuke salla tare da shi bangaren hagun in ka da damarka baka yi wa limamin ka ba sai ya zaka gani da yawa hasatan malatija wanda suka kunkudi ilimin wannan fiqhun malikiya zaka samu in sun yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum zaka samu suna yin sallama guda uku to wannan kalkashin fahimta ne kamar yanda shi wa malumai suka kawo suka ce wannan sallama da shi yake yi game da limami kiyasi ne akan wannan kuma wannan akan hukuncin mamu kenan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kai masaloli masu yawa kalkashin wannan masalar ita sallamar game da limami game da mai salla shi kadai game da wanda mamu ne shi kadai ko kuma su bi ne suke salla wallahi ta'ala alam mu ci gaba saboda mu kalmi kokarin kammala abin مالك يتوى حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم wannan riwaya daga Aisha ko kuma riwaya ce wadda Imam Malik ya ke banta wurin hutar da ita yake cewa daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Abdurrahman bin al-Qasim Abdurrahman bin al-Qasim bin Abi Bakr as-Siddiq al-Qurashi at-Taymi al-Madani wanda ya mu shekara ta 126 daga hijira daga Makka zuwa Madina yake cewa daga baban shi ne al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr wanda ya mu shekara ta 106 a hada mafi rinjaye ta malaman tarajum yake cewa daga Aisha ummul mu'minin mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Siddiqa ya Siddiqi take cewa annaha kanat taqulu ta kasance tana cewa idza tashahadat idan tayi attahiya tana cewa attahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillahi kaga da kai bambancin lafazi ko bambancin gabatarwa da jinkirtawa na alfaz tsankanin attahiyatu umar da attahiyatu abdullahi ibn umar da attahiyatu aisha attahiyatu at-tayyibatu salawatu zakiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka dai ko ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin a lokacin nan idan ta gama sai ta ce assalamu alaykum da kalkashin wannan hadisin da kai maganganu wanda Shafi'iyya suka kawo suka ce ai ita attahiyya sharadi ne na ingantuwar sallah yadda kasancewar da kwai da yawa daga cikin malamai wanda suka mai istira ya zaka ce mu banda Imam Shafi'i mu jibo wani malami ba wanda yi magana akan wannan magana lalle at-tahiyya sharadi ne daga cikin sharadin ingantuwar sallah yake cewa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id al-Ansari an al-Qasim bin Muhammad annahu akhbarahu anna Aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kanat taqulu idha tashahadat at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم wannan riwaya ita ma Imam Malik ya kibanta da ita riwaya ce daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Malik daga Yahya bin Sa'id al-Ansari an-Najjari al-Madani al-Qadi wanda yayin shekara ta 143 yake cewa daga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr yarda Allah shi tabbata bin Muhammad bin Abi Bakr yana ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a manyan malamai na garin Madina wanda yayin shekara ta 106 yanzu mun ambata yake cewa annahu akhbarahu anna Aisha lalle ya bashi labari lalle Aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance tana cewa idan ta tashi yin at-tahiyya ta ce at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin assalamu alaykum sai ta sallame kaga duka idan ka dauka bambancin ko taqdimi da ta'khiri bangaren alfaz shine yake bambantuwa sai riwaya ta gaba duk da kasancewar malamai sun kawo tsokaci a kalkashin haka kasancewar littafin namu littafi ne kalkashin mazhabin malikiyya yace wato yaya zuku tabbatar da tahiyya da tahiyya abda wannan Umar bin Khattab kamar yanda Imam Malik ya fara kawo ta kalkashin nassaka yake cewa as-sawabu al-ma'muru bihi yace zance mafi inganci wanda akai umarni da shi shine wannan tahiyya ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi dalilin shi mai rawun cewa wanda ya rawaito riwayar Abdulrahman bin Abdul Qari yake cewa naji Umar akan munbari yana karantar da mu at-tahiyya yake nuna wannan dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan haka yake cewa to dan me sanya kunce wannan tahiyya ta Umar ita tahi ingantuwa kuma ita ce wanda aka yi umarni da ita wanda kuma ba wanda ta Umar ba ga ta Aisha ga ta Abdullah ibn Umar suke cewa laysa bi ma'murin bihi wa radadtum bi dalilikum yace ba ayi umarni da ita ko kun mayar da ita da dalilin Abdullah hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisin da muka karanta lokacin da muke fassara tahiyya yace kuma da kuyi hadisin Abdullah ibn Abbas kuma wannan hadisin dukkan su inganta tattuni shine malumai suke bayyana suke cewa shi mas'alar kamar yanda suka kawo wannan Imam al-Baji a cikin al-Muntaqa sharhin Muwatta'i ya kawo yake cewa وهما مسندان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أدخل مالك رحمه الله حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وهما أشد خلافا لحديث عمر بن الخطاب مع كونهما موقوفين yake cewa abun mamaki zaka gani Abdullahi Imam Malik ya kawo hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma hadisin Abdullahi bin Abbas wancan wanda muka Abdullahi bin Mas'ud da kai riwaya ta Abdullahi bin Abbas wanda mazhabin Imam Shafi'i ya suka dauka akan nassi na yin at-tahiyya yake cewa sai gashi nan ya kawo hadisin Abdullahi bin Umar hadisin Abdullahi bin Umar kuma ya sha bamban da riwaya wanda aka samu ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi inda yake karantar da at-tahiyya haka kuma ta sha bamban da abinda Aisha take karantarwa lokacin da take yin at-tahiyya shine yake cewa duk da kasancewar su kuma riwayoyinsu mawqufai ne ba riwayoyi bane marfu'ai ba yake cewa abinda zamu bada bayani akan haka anna malikan rahimahullahu inna makhtara da shakhru umar ala sa'ir ma ruwi fihi bid dalil alladhi zakarnahu illa annahu ma'a dhalika yaqulu man akhadha bi ghairihi la ya'thim wa la yakunu tarikan li tashahhudi fi salati yace duk da kasancewar Imam Malik ya zaba ya kawo kalkashin mazhabin shi riwaya ta Umar tahi kowace riwaya ingantuwa tahi kowace riwaya daidaituwa danganta da samar da ita daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk da haka duk wanda yi wata at-tashahhud ko ta Abdullah ibn Umar ko kuma ta Aisha ko kuma ta Abdullah ibn Mas'ud ko ta Abdullah ibn Abbas yace bai da wani zunubi ko ba a ce ba dalilin yayi irin wannan da wannan irin wannan tashahhud eh sallar shi ta riga ta lalace yace abinda kurmu wa inna ma zalika bi manzilati min ghairi shay'in min al-adiyya allati 'allamaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allati 'allamaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an-nasa wa haddahum 'alayha wa atu bi ma'aniha wa nuqila shay'un min al-fazihha yace dai da kasancewar duk wanda yi haka bai zo ba da lahi ba amma dai ya zo da abinda ba wai shi bane ba aka samu ba ga ma'anar shi ba ko ga lafazi ba wukufi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ma'anar abinda dai ake so haka ba a ce mai bayayi lahi ba amma dai abinda yayi al-afdal min ad-du'a al-ma'mur bihi abinda yayi fadala shine abinda muka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi umarni da shi shi san yayi hirin jayar da siga ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi akan wata siga kidan wannan siga da muka samu ta Umar at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace wannan siga ita ce aula ita ta hijjeje tuwa ita ta kyau ita ta rinjaye wallahu ta'ala a'lam سبالك تعالى حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر أن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه daga Malik wannan fiqhun Imam Malik daga Yahya bin Yahya laysa yake cewa an tambaye daga Imam Malik annahu sa'ala Ibn Shihab wa Nafi'an an tambaye Ibn Shihab az-Zuhri da Imam Nafi' maula Ibn Umar an rajulin dakhala ma'a al-Imam fi salati mutumin da yazo masbuki limami ya riga ya kabbara ya kabarta sallah bayan yayi raka'a daya sai yazo ya shiga sallah shine yake cewa wa qad sabaqahu al-imam bi rak'atin limani ya riga ya gabace shi da raka'a guda daya ayatashahadu ma'ahu fi rak'atayn wal arba shin zai yi at-tahiyya tare da al-imam at-tahiyya ta biyu da ta farko da at-tahiyya ta biyu tare da al-imam dan kasancewa shi a wurin shi ai raka'a uku ce gare shi kuma idan zai zamana ya cika raka'a ta hudu sai yayi mi sai yayi zaman tahiyya kenan zaman tahiyya nawa zai kasance mai zaman tahiyya uku zai kasance mai a cikin sallah shi nake cewa shin zai zamana yayi at-tahiyya tare da limamin nan wa in kana zalika lahu witran koda ya kasance tilo ɗaya ce ya samu raka'a ɗaya ce ya samu tare da limamin faqala sai suke cewa liyatashahhad ma'ahu wannan mamu zai yi at-tahiyya tare da limami yanda limamin kai zamna yayi at-tahiyya kai ma haka zaka zamna kai at-tahiyya qala malik imam malik yake cewa wa huwa al-amru indana wannan shine al-amrun a gunmu wannan ita ce mas'alar da muka ce akan ta duk lokacin da limami ya tsaya yanda ka tarbo limami haka kai ma zaka bi shi ai can baya mun yi bayani akan mas'ala ta abinda limami ya zo wa mafatakum fa'timu riwaya wa mafatakum faqatu didda mun kawo bayani akan sabani na malamai akan al-itimam aw al-qada daga kasancewa mu malikiya muna ganin al-qada uzani ramawa zakai kenan misalin ka tarbo le limamin ka yana raka'a guda biyu ko ya riga ya raka'a guda biyu inda ake karanta inda ake bayyana karatu raka'a guda biyu sai ka samu tare da limamin ka kenan mu ku hada kalkashin fahimta ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubce maka sai ka ciko shi in cikowa zaka yi kenan raka'a guda biyu na karshe zaka ciko kenan ba zaka bayyana karatun ka ba amma dai malikiya sun ta yi wa ma fatakum faqadu kenan abinda ya kubce maka sai ka rama dai da kasancewa malamai sun ta yi ai lokacin da ubangiji yake mana magana akan haji fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama aikin hajjin ku alshal larabi zaka ce ai qadaytum ai atmamtum idan kuka cika aikin ku na haji kenan shi wannan yake nuna maka fa atimmu kenan cikawa zaka yi wannan ita ce fada mafi rinjaye to idan ka tarbo da limami to yanda ka tarar da limami haka zaka bi shi shi san yayi tabi'ul imam fil af'ali wa illa ya'tadda bihi duk din ya ka ga limamin ka a matsayin ka na masbuki idan ka zo kurin ka bi limamin ka in rabkanuwa limami yayi ka bishi akan rabkanuwa in kai ne kai rabkanuwa ko limamin naka ya dauke maka duk abin da kai kubce maka na sallah wannan ya labta akan yaunin limami ya dauke maka ko ba tare da ya maka ba raka'a wannan ba wannan rabkanuwa ba sallah ko raka'o'i guda biyu na rabkanuwa wanda ake kiransu da sujudus sahwi to yanzu ya kasance misalin mutum ne ya zo yau ya musulunta ba a taba karantar da shi addini ba bai san ya ake yin zaman tahiyya ba bai san ya ake yin attahiyya ba ko kuma a'a an yi a koya mai attahiyyar ya ga zahar da ce ta ya zai yi a cikin sallar shi wannan mutum abinda zai yi shine wani yazo ya ringa karanta mai in misalin shi kadai ne kamar yanda malamai akwai fatawa wanda malamai suka kawo ce inda akwai wanda zai iya karanta mai ya ringa lakana mai yana fadi lokacin da yake sallah an yazo ya zaman tahiyya ya dora hannayen shi sai ya ringa fadi shi ma yana fadi yace to wannan yahi in an gaza yin hakan kuma hakan tana da wahala ko kuma a rubuta mai a cikin takarda a ce mai ga attahiyyar take in yazo yana sallah in yazo a zaman tahiyya sai ya bude ya karanta in ya iya ba karantawa ba to mi zai yace a lokacin nan sai a ce mai to wani la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yanzu kurin in kai zaman attahiyya sai ka ringa subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi an dauke maka koda karatun sallah ka gaza baka iya fatiha ba kurin idan ka kabar ta ka ringa subhanallahi walhamdulillahi ko kai ta tasbihin ka ka wadatas to a halin da subhanallahi walhamdulillahi ta gagara to a wannan lokacin kurma in kaga an yi zaman tahiyya kai ma sai kai zaman tahiyya ka kirdadi lokacin da zaka iya koda kai dai ne kake sallah ka kirdadi lokacin da zaka iya zin zaman tahiyyarka in ka kammala kurma ka sallame kai wata tarantsa sai gwanin ko minti daya kurma ka ce assalamu alaikum ita wannan gagara kai subhanallahi ana iya samun haka da kai mutumin da kanshi bai dauka da kai wanda kuma bai sani ba yana harkon al'amari ne kina yana bukatar sai ya harkace kaza ya harkace kaza ya harkace kaza sannan ya samu abin da yayi wannan wallahi ta'ala a'lam lokacin namu ya ja kinan zamu tsaya karkashin wannan babu insha Allah zuwa sati mai zuwa an Allah samu na cikin masarai abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da abinnan arziki na nesa da na kusa da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a cike muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da yake sharri ne game da rai game da addini game da iyali muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana nufi alkhairi a rayuwarmu marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti da wanda suke jumami da larurori muna fatan ubangiji ya koro musu manzan sauki ya sanya abin da suke jumiyayi da shi kafara ne a gare su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك